lura da yadda kai da kawon makiyaya daga wannan ƙasa zuwa waccan ke zama wata hanyar yada cututtukan dabbobi a tsakanin ƙasashe yasa kungiyar sai da yawo kullo da kamfan alurar rigakafin bisashe akan iyakokin ƙasashen mambobinta dalili kenan bayan kammala zagayen kamfan da aka gudanar a baya-bayan nan a daukacin yankin Afirka ta yamma likitocin dabbobi da wakilan kungiyoyin makiyaya suka haɗu a birnin Yamai don bitar waɗannan ayyuka
sunana Dr. Alheri Ibrahim Sanki Director of Veterinary Services ta State Nigeria akwai rigakafi da ake ma dabbobin nan a kowane shekara wannan taro yakan zo ne kowane shekara domin a dubi target da aka setting domin kauda wannan cuta zuwa shekara ta 2030 so taron nan yana so duba ne wannan rigakafi da aka shata cewa za a yi wani nasara aka cimma da wasu matsaloli kuma aka gani sannan wasu hanyoyi za a bi domin a magance waɗannan matsaloli da aka cimma
makiyayan ƙasar Ghana na daga cikin waɗanda ke ɗanɗana kudar cututtukan da ake hangen dakile yaduwarsu a yankin sai dawo wakilin su a wannan taro Imam Hannafi Sandai ya fayyace girman wannan matsala a ƙasar sa
cututtuka ne guda biyu wanda aka san su da CBPP wannan cuta ne na ainihin shanu kuma cuta ce wanda take kama kirjin su wanda yake kuma gaskiya yana yawan kashe dabbobi a Ghana haka za mu iya cewa kowace shekara a CBPP wannan cutar na iya kashe shanaye misali kashi 20 daga kashi 100 wannan kuma akwai cuta wanda ake kira PPR shi kuma ainihin na kananan dabbobi awaki haka ainihin raguna shi kuma haka nan ne yana kashe dabbobin sosai kowane shekara
tasirin rigakafin da aka shirya a baya ya haifar da walwala a wajen makiyayan da abin ya shafa saboda haka suke ganin buƙatar ɗorewar wannan tsari na ƙungiyar ECOWAS a cewar Suleiman Jibril wani mai halartar wannan zama daga Togo idan so samu ne zai kyau a faɗaɗa irin wannan tsari zuwa sauran sassan Afirka
dole sai a sa likitocin dabbobi da mu jami'an makiyaye shanaye mu muna cikin kasashe 12 ECOWAS zuwa Central Africa alkiya da don in ba a samu mu kungiyan dabbobin ba akwai wuya ya yi nasara don mutanen mu ka san masu ciwon dabbobi in ba mu wanda mun zama shugaban su muna gaba muna masu magana don ba su san likitocin dabba kaɗai ba sai mu muna gaba in sun ga mu yi magana sun ce wallahi lallai gaskiya ne abin nan yana da kyau zai sanya su kiwon ya kare cikin kasashen mu Afrika na yamma
taron yaki da annobar cututtukan dabbobi da ya gudana a shekarar 2022 a birnin Abidjan ne ya kullo da tsarin kiran irin wannan haduwa ta bitar kamfan alurar rigakafi lokaci zuwa lokaci domin kara inganta wannan tafiya ta bai daya a tsakanin kasashen sai dawo a wannan karan bayan shafe kwanaki hudu na musanyar bayanai tawagogin na likitocin dabbobi da shugabannin kungiyoyin makiyaya za su kullo da sabbin shawarwarin da za a gabatar da su ga gwamnatocin kasashen Afirka ta yamma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.